Sahid Saleh na taho da kiɗan amarsu
Amarya
daure musu yannan san gamsu
Amarya
cha dogani sha'awa dubi su ga su ni kuma gani nan nazo da salon waki su Musa dan ko kuma ya buga musu ganga dan 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 Amarya gan banki
Amarya 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 Amarya gan banki ayo ake muku auren gata
Aure kun kayo mai dadi Sadiq Saleh na zuba baitoci